sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 24 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ‘yan majalisar dokokin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun gabatar da kira ga majalisar da ta ɗauki ƙwararren matakai da zai magance matsalar tsaro da ya addabi jihar. Wata kungiya mai suna Usman ta gabatar wa ‘yan Nijar wani tsarin karatun boko da ke zakulo ilimin kwakwalwa mai ƙarfi da Allah ya baiwa ƙananan yara. Bayan haka, jama'an kudu maso gabashin Najeriya kuma na ci gaba da nuna alhini da kuma kai gaisuwar ta'aziyya a gidajen tsohon shugaban Najeriya marigayi General Aguyi Irosi da tsohon Prime Minister yankin Chief Michael Okpara. Mustapha Nasiru Batsari kuma na ɗauke da rahoto na musamman akan wani babban taro da ya tattaro masu ruwa da tsaki a sha'adin tsaro a jihar Niger Najeriya domin shawo kan matsalar tsaro a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Jamhuriyar Nijar. Amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. Ministan yada labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau.
Our position is that he has been reported dead and is dead.
Matsayarmu ita ce an ba da rahotannin cewa ya mutu kuma ya mutun. Muhammad ya ce a wata hira ta musamman da aka yi da shi a ofishin muryar Amurka da ke Washington. A cewar ministan, dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki tsawon lokaci kafin ta tabbatar da mutuwar Shekau shi ne tana so ta samu tabbacin cewa lalle ya mutu kafin ta bayyana matsayarta.
Our position is that he has been reported.
Muhammad ya ce ba abu ne mai sauki ba a tabbatar da mutuwar mutum kamar Abubakar Shekau.
It's not easy to actually to get evidence of death of a person like Abubakar Shekau, but then going from the reports from the camp of Boko Haram itself and going by the instability that has followed shortly after and the struggle for secession and the recent surrender by thousands of Boko Haram adherents, I think it's safe to assume that really he's dead.
Yana mai cewa amma daga irin rahotannin da aka samu daga kungiyar ta Boko Haram da rikicin shugabancin ya biyo baya a kungiyar da kuma dubban mayakan da ke mika wuya, hakan na nufin ya mutu.
His death was announced not by us, it was announced by Boko Haram itself, and so far this is more than 4-5 months and we've not seen any resurfacing of Abubakar Shekau. So I think it's safe to assume it.
Kuma ita kanta kungiyar ta tabbatar da mutuwarsa. Ba mu muka sanar ba, sannan yanzu an haura wata 4 zuwa 5 ba a ji duriyarsa ba. Duk da waɗannan hujjoji ne da za su iya samu iya cewa ya mutu, ministan ya ce. A lokutan baya an sha bayyana cewa Shekau ya mutu ciki har da lokacin da dakarun Najeriya suka ce sun kashe shi, amma sai aka ga ya sake bayyana. A wannan karo, rundunar sojin Najeriya ta yi takatsantsan wajen ɗaukar matsaya kan labarin mutuwar ta Shekau, inda ta ce tana kan bincike. Shugaba Biden yana shirin ficewar sojin Amurka daga Afghanistan a ranar 30 ga watan Agusta, kamar yadda ya alkawari tun farko bisa ga cewan wani jami'in gwamnati a yau Talata. A baya, Biden da shugabannin G7 sun gana ta yanar gizo don tattaunawa kan halin da kasar Afghanistan take ciki, inda da dama suke neman ya tura ficewar sojojin a cikin kasar zuwa wani lokaci nan gaba, ba mako mai zuwa ba, don samun damar kwashe ragowar mutane. Taliban ta ki amincewa da ƙarin lokaci daga ranar da aka sa don ficewar. Zan tuntuɓi abokaina da kuma abokan tarayya da za su tsaya wa mutanen Afghanistan da kuma ba 'yan gudun hijira tallafi da agajin jin kai, bisa ga cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson gabanin fara taron G7 ɗin. Fadar White House a yau Talata ta sanar cewa cikin sa'o'i 24 an kwashe wasu mutane 21,600, amma dubban mutane sun rage a Afghanistan ɗin waɗanda suke son barin ƙasar. Manyan masana a harkar cututtuka masu saurin yaduwa a Amurka sun ce a yau Talata za a iya shawo kan cutar COVID-19 a farkon shekara ta 2022 tare da yiwuwar cikakkiyar amincewa da ƙarin allurar rigakafin. Dr. Anthony Fauci ya yi wannan tsokaci ne kwana ɗaya bayan da kamfanin Pfizer ya samu cikakkiyar amincewa daga cibiyar abinci da magunguna ta Amurka. Tare da cikakkiyar yarda daga gwamnati na allurar Moderna da Johnson & Johnson da zai zo nan da 'yan kwanaki da yiwuwar amincewa da yi wa ƙananan yara allura a wannan kakar. Fauci ya ƙara da cewa za mu iya juya wannan lamarin. A Amurka yankuna da dama da kuma ƙungiyoyi sun ce a ranar Litinin za su buƙaci shaida ta allurar rigakafi biyo bayan sanarwar cewa allurar rigakafin Pfizer ta samu cikakkiyar amincewar gwamnatin tarayya.
A gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, 'yan majalisar dokokin jihar Katsina da ke arewacin ƙasar sun gabatar da kira ga majalisar da ta ɗauki ƙwararren mataki da zai magance matsalar tsaro da ya addabi jihar. Wakilin Musaji Shaibu Malumfashi ya rawaito mana cewar har wasu 'yan majalisar sun zub da hawaye don bakin cikin rashin tsaro ga yankunansu. Ga dai rahoton nasa.
A jihar Katsina, matsalar tsaro ya ta'azzara a akasarin ƙananan hukumar mulki da ke kudancin jihar, wanda ya janyo muhawara mai zafi a zaman da majalisar ta yi jiya, inda akasarin 'ya'yanta suka gabatar da buƙatar majalisa ta ɗauki matakan da suka dace da zai kawo musu ɗauki cikin gaggawa. Honorable Haruna Goma shi ne na farkon da ya gabatar da buƙatun mutanen yankin su na Dandume. Honorable Muhammad Kamis shi ne mai wakiltar dutsen ma a majalisar, shi ma kuma ga irin ƙorafin da ya gabatar.
Ba inda ke fuskantar matsalar tsaro kamar dutsen ma, ko je ga wani rabin ta bayyana mun je da shi a yana ce guda bakwai ka shiga ciki guda takwas mun je mun tadda mutanen mu an halibe su an kashe su kullum sai an shiga garin dutsen ma ko gefen garin dutsen ma an kashe wani ko kuma an ɗauki wani abun bakin ciki yau da wuce kwana bakwai ba da ranar kirikiri aka shiga wani gari ana ce mashi dan sai mutanen da ke kusa da kauyen ana ce mai gamzo ka suka rika bugo man waya da ranar kirikiri karfe 3 suka rika harbin jama'a suka daukan musu mata suka daukan musu takobi suka tafi da su a lokacin Allah ya ba mu iko area commander da DPO muka yi deploying aka ce cikin taimakon Allah aka anso mutanen nan har aka kashe barawo daya wannan abun kullun yana faruwa ko ina wannan abun tun yana lokacin gamin tabbas ya dawo 11 ya dawo 12 yau gashi kusan ya kama kai cikin gidan a tsuna baki da jin mabalar da muka kawo ta nan gidan mu da sanya sauri muna cewa za mu tashi dan wannan aka zabe mu daga nan hakan shi da muna yakawa dan abun al'umma.
Honorable Abubakar Total mai wakiltar Funtuwa ya gabatar da nashi koken inda ya ce kusan kullun 'yan bindiga na shiga masa yanki.
A Funtuwa local government speaker sama da wata hudu ne speaker babu ranar banza da ba su zuwa su dauki mutum shi yasa na ce ya kamata a bani dama in yi magana kuma muna dan fama da wata matsala guda ɗaya Mr. Speaker yan gwana yan majalisa duk sanda aka ce mutanen nan za su ci karan su babu baka amma duk sanda wani daga cikin gari ya ga barawo ɗaya daga cikin barayin da aka yi amfani da makami aka kace shi da kyar sai an yi kusan shekara ɗaya sana a kwace shi a nan ta CID Kamara saboda ya kashe barawo amma barawo ya zo ya kashe sama da mutum kuma tun muna zaune muna kalla wani abu Mr. Speaker shin in sai ai magana a ce ba za ku kwanakin bayan DPA ya magana an ce wulakanci an yi wulakanci in ba mu aikin mu a ce mana dole ne ya kana wakiltar mutane aka kashe su ba za a baka dama wanda shugaba kake tsoron da ba za ka yi magana kan shi ba mutane na cikin bala'i yadda aka yi wa Borno Mr. Speaker aka tura jirage suna bala'i ya kamata ka tuna a tura wannan bala'i da muke ciki ya yi na Borno kullum ko ce Mr. Speaker akwai aboki zai shiga tarihin da bala'i a cikin kai wanda bala'i da muke ma wani wakil tsoro da ba za a yi magana ba.
A kasarin ƙananan hukumar mulki da ke kudancin jihar Katsina su suka fi fama da matsalar ta 'yan bindiga. Sanshi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoto. Wata kungiya da ake ce mata Osmas ta gabatar wa 'yan Nijar wani tsarin karatun boko da ke zakulun ilimin kwakwalwa mai kaifi da Allah ya baiwa kananan yara. Karatun da ya samo asali daga kasar Malaysia, abin da ya sa iyayen yara 'yan boko suke turar reniya wajen rubuta sunayen yaran nasu domin su zamanto zakaru a ilimin boko. Ga dai ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Wata fasaha ce ta koyarwa na karatun boko da ta samo asali daga kasar Malaysia da ke sawar a zakulo kaifin kwakwalwar yara a fannin karatun boko har su fi kwakwaletar lissafi saurin ba da sakamakon lissafi ke sawar uwayen yara na yaso son ganin sun rubuta yaransu a wannan tsarin a jamhuriyar Nijar. Tuni dai kungiyar Wismas da ke tallar wannan fasahar a ƙarƙashin jagorancin madan Betty Aishatu Umani a jihar Tawa ta zagaya a garuruwan Tawa, Lela da birnin Kwanni bayan babban birnin Yamai da jihar Maradi, inda a birnin Kwanni tawagar ta gwadawa jama'a daya daga cikin yaran da suka shafe shekara hudu suna lasar wannan tsarin inda aka jarraba yaron wajen lissafi kamar haka:
1 2 3 1 2 3 1 4 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7.
Ismail Lawal Bozu shine general director wannan kungiyar ta Yusmas.
Yau dai ana Jumar Kwanni mun yi farin ciki da zuwa wannan, kuma mun yi farin ciki, mun yi murna da wannan tarbo da aka muna daga su authority har zuwa faran da level da responsible na lakwaloli da suka tarbe mu, suka zo suka saurari wai mu yi muka kunsa wannan shirye ya kunsa, kuma suka bada goyon baya har ma suka fara rubuta yaran su. Kuma kenan mu kuma musu alƙawarin nan su watanni da attahe za mu dawo kuma mu diwa mu gani yaran da aka rubuta, mu gode musu an doke su daga wannan yani da suke yau, an kai su bisa wani yayi da inda sun bunƙasa sun koyi wani abu ƙwarewa bisa kan sauri bisa kan kilgo bisa kan kai da abin da dangance da za a tanye su su kara kuzari a lakwal, kuma in sun girma ma su zama yaran maza wanda ba su ma'aikata wanda za su kasa sauran mutane.
Ana dab da kammala taron gabatar da tsarin da ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki a harkokin karatun boko na birnin Kwanni, sai jama'a suka shiga turar reniya wajen ganin sun rubuta nasu ƴaƴa don su samu wannan karatun akan kuɗi jikka 18 a tsawon wata guda daga 30 ga watan August a nan birnin Kwanni. Waɗansu daga cikin uwayen yara sun yi mini wannan bayanin:
Tunana dai madam Ali Hajiya Abarta Rufai, sai mu ce alhamdulillah gwada mai ONC kin ya zo ya gabatar ya gwada mana gaban kowa, wallahi kowa ya shi dadi, babu wanda bai shi dadi ba. Kanu mu ni je ya sha ma hanna ga kaina a wannan abin da nika wannan yaro shi na yi, wallahi na shi dadi. Yanzu ma da ya ji a hanna kiran uwayen diyana jikoki na, nace duk a zo a bada sunan su.
Lalle mu ga wada an ka gayyaci mu game da wannan kungiya, kuma ga irin yanda bayanin da jagoran wannan kungiya yayin muna da irin kuma abubuwan da muka gani a zahiri, don su zo da dalibi guda daga cikin wanda sun karanta suwa yayi demonstration kuma an yi gwaji na wannan yaro, wannan abun duk wanda zai kawanga taro ya birge shi. Kuma in sun samu na kowa na fata a ce da ne in da goma gari ka ce sun iya wannan karatu, saboda haka nan abun ya birge mu, kuma za mu bada goyon baya 100% in Allah ya yarda. Kuma na kira ga al'umma Kwanni gaba ɗaya ta bada goyon baya ga wannan kungiya, kowa ya bada da ne makaranta wannan shi koyi wannan sabon tsari, in Allah ya so wannan sabon tsari in yin yara sun kai ilimin ta da shi, to insha Allah an ga maka yanda ka san computer haka kan yaro yake. To da haka nan muna fata ga uwayen yara al'umma gaba ɗaya su ba da goyon baya ga wannan tsari na kungiya.
Wannan tsari na zakulo hikima da fasahar da Allah ya uwace ma yara na sawar yaran su kasance zakaru a karatun boko, kuma su kara da takwarorinsu na duniya ko a lissafi ko a rubutu ko a karatu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Mamman Bako da wannan rahoto. Jama'an Kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da nuna alhini da kuma zuwa kai gaisuwar ta'aziyya a gidajen tsohon shugaban Najeriya marigayi Janar Agunyi Ironsi da tsohon firimiyan yankin gabas Chief Michael Okpara domin jajantawa iyalansu bisa rasuwar matarsu Victoria Agunyi Ironsi da Adama Okpara. Ga dai Alfonso Okori Igwe da ƙarin bayani.
Al'ummar yankin Kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da nuna alhini da yin tururuwa zuwa gidajen tsohon shugaban ƙasa na mulkin soji marigayi Manjo General Johnson Agui Ironsi da tsohon firimiya na yankin gabas marigayi Chief Michael Obara, domin yi wa iyalansu ta'aziyya bisa rasuwar matansu Victoria Agui Ironsi da kuma Adama Obara.
The people and government of Anambra State receive with sadness
the news of the death of two unique former first ladies of Nigeria.
Commissioner yada labarai na jihar Anambra Mr. Sidon Adinuba kenan na cewa al'umma da gwamnatin jihar Anambra sun ciku da bakin ciki da muka ji labarin rasuwar fitattun tsoffin matan shugabannin nan guda biyu. Addu'o'in mu da tunanin mu na tare da iyalai da abokan waɗannan matan da suka yi fice. Akwai darasi mai matukar muhimmanci da ya wajaba mu koya daga wurinsu. Kuma darasin shine dole a koda yaushe matan shugabannin mu su rika karfafawa mazan su gwiwa su yi wa umma aiki na gari. Muna farin ciki sosai ganin cewa ba taba alakanta waɗannan matan shugabanni da wani abun kunya ba. Farfesa Obonna Onoha wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum.
Those who have known anything about them will certainly want to replicate themselves in the service of humanity.
Yace waɗanda suka san wani abu game da su tabbas za su so su yi koyi da irin rayuwar da suka yi wajen mika kansu don ci gaban bil'adama. Yayin da wata makusanciyar marigayun biyu Farfesa Roslin Ndimele ta bayyana cewa
we come from the same area. Actually, my first daughter was named after her.
Tace garinmu ɗaya ne da Adamma Obara, kuma saboda ita ne muka kira babbar ƴarmu Adamma. Ta ɗauke ni a matsayin ƴarta, kuma ta ɗauki mijina a matsayin ɗanta. Adamma Obara mace ce mai saukin kai da kuma mai cike da hikima. Ita kuma Victoria Ajuyi Ironsi ƴar ƙungiyarmu ce a coci. Mace ce da ta yarda da yancin mata, saboda a koda yaushe tana karfafa mana gwiwa tana cewa mu shiga siyasa mu yi ta da kyau. Adamma Obara, uwar gidan tsohon firimiya Michael Obara, ta rasu ne a safiyar Lahadin da ta gabata tana da shekaru 96 a duniya. Yayin da Victoria Ajuyi Ironsi, uwar gidan tsohon shugaban Najeriya na soji, ta rasu a safiyar jiya Litinin tana da shekaru 97 a duniya. Bayanai daga yankin Umaya sun nuna cewa marigayin biyu kawaye ne na kuddakun, kuma rasuwarsu a kusan lokaci guda bata zo wa al'ummar yankin da wani mamaki ba. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umaya, Najeriya.
A gaida Alphonsus Okorigwe da wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan wani babban taro da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro a jihar Nija. Manufar wannan taron ne dai gano bakin zare ta yadda za a shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar Nija. Ga dai Mustapha Nasir Watsari da ci gaban rahoton daga Mina.
Masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro na ci gaba da neman hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta addabi yankuna da dama na Najeriya. Musamman 'yan bindiga da suka addabi yankin arewacin Najeriya. Akan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta shirya wani babban taro da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaron, musamman ma ƙabilar Fulani da ake yawan samun matasansu da hannu wajen aikata ayyukan asha da suka haɗa da satar shanu da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Uwa uba kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Gwamnatin jihar Niger dai da ta shirya wannan taro a masarautar Kwantagora da ke fama da matsalar 'yan fashin dajin, ta ce tana neman haɗin kan shugabannin al'ummar Fulani wajen yaƙi da miyagun da suka addabi jama'a. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdulmalik Sarkin Daji, shine ya wakilci gwamnatin jihar Niger a wannan taro.
Iyaka da matashiyan da zan yi shine laifi ne ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba, shi ma laifi ne. Laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba, laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shiru. To ta kowane hanya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da mu ta ɓangaren ku Fulani. Bai yiwuwa duka a taro a zama ɗaya, mun san akwai na ƙwarai ɗin daga cikin ku, amma wasu ana aikatawa idan su ba su iya bayani. wasu sun san za a aikata ba su iya bayani, wasu da su ake shirin yanda za a aikata za su cire kansu. Za mu kuma bi daddaki, za mu kuma gano bayanai. Kuma wannan karo wallahi duk wanda muka samu duk girman shi ba za mu daga mashi kafa ba. Wannan abu enough is enough. Idan irin su General Sule Barayo sama da wata 6 zuwa 7 kenan muke aiki tare da shi, ya baro duk abin da yake yi tare da shi muke. Akwai wasu lokutan da muka shiga dajin tare da shi. Idan kowa zai bar abin da yake a zo da tunkari wannan matsala, to ba za a daga kafa ba wannan karo. Daga ƙarshe maganan da shi Arɗo ya nema na Asurka da Fulani cikin wannan aikin, in Allah ya yarda na ba ku dama kowane Arɗo a cikin wannan yankuna na wa'annan ciyamomi na ƙananan hukumomi ya koma ya zauna ya fitar da amintattun Fulani da ya tabbatar da za a iya aiki da su, to mu kuma duk abin da kuka ga ana mai Fulanin gargajiya na ƙarƙashin masarautar sarkin Sudan wallahi za a yi musu. A je a fitar, in aka fitar a kawo masarauta, masarauta za ta mika shi ga ciyamomin ƙananan hukumomi, za su tantance wa'annan sunaye, za mu sa su a cikin banga tamkar 'yan bangamu da muke aiki tare da su.
Alhaji Aminu Ahmed shine madawakin Kwantagora kuma wanda ya wakilci masarauta a taron, ya ce bisa la'akari da halin da suke ciki akan sha'anin tsaron, to kuwa babu shakka sun yi maraba da shirya wannan taro.
Muna murna kwarai da gaske muke wannan kira wannan taro, kuma Allah cikin ikonsa ya sa mutane suka halarta wannan taro. Dole muke buƙatar taron nan ya zo, kuma duk abin da muke son mu haɗi na batun taro an haɗi, kuma kowa ya ji a kunninsa. To kuma muna ganin wannan taro da aka yi zai ƙara sa mutane su halkanta wurin ganin cewa an samu zaman lafiya. Don abin da aka haɗi cewa ana samun matsalar rashin tsaro kasa, kuma duk wani basarake da ya sa kansa a ciki, to shi ma sabin za a mishi.
Shugabannin kabilar Fulanin dai sun ce a shirye suke su ba da rayuwarsu wajen tabbatar da ganin an kawar da ɓata gari a cikinsu. In ji wakilin Fulani a taron kuma harɗon masarautar Kwantagora, wato Harɗo Abubakar Badare.
Amma ni na tabbata idan har za a zauna da sarakunan Fulani bai yiwuwa a ce an zo an kore Fulani shanu gabaki ɗaya. An bai ƴaƴa ba san kiwo, a yi kiwo dai suka sani, ba san noma ba, ba san wata sana'a a duniyar nan, ba san inda za su samu wani abinci ba in ba ga wayannan dabbobin ba. An zo an kore su, an kashe musu mutane, an wuce da shanu, bai san duniyar nan inda zai je ba. In ya shigo cikin gari a tarba a ce shine farawo. Ina roƙon wannan wayanda suka hada mu da wannan zaman da wayannan shugabanni, don Allah, don girman Allah, wannan zaman da aka yi a duba muna, mu matsalolin da ake faɗi muna ba da shawara, mu a shirye muke ko da za mu rasa rayukan mu a kan wannan aikin da ake so a tabbatar da zaman lafiya cikin wannan ƙasar mai albarka. Mu a shirye muke, muna son don Allah daga yau duk wani basarake ba Fulatani da aka samu da hannu an kama barawo ko kidnappers ko barawon shanu ya biyo zai an shi bele, don girman Allah kada a bar shi ya koma rugan shi. Don girman Allah kada a bar shi ya koma rugan shi. Domin me su suka hana mu da zaman lafiya a wannan ƙasa, su suka ɓata mu da suna, to tunda ko haka ne mu mun sani. To ina roƙo duk wanda ya biyo barawo da sunan wannan mutumin sata yayi aka kama shi ya biyo shi, to ina roƙo don Allah, don girman Allah kada a bar shi ya koma rugan shi. Abun nan da za a yi mabarawun na hada da shi a yi mishi. Mu a matsayinmu na sarakunan Fulani mun sadakar da rayuwarmu duk wani wahalan da za a jure domin a samu mu wannan ƙasar zaman lafiya, muna a shirye. Sannan muna neman alfarma don Allah, don Annabi, Fulaninmu da ke tafiya hanya a hito da mutu a mota a yanke a tare ka, a yi cin baka ba Fulatani, an ganka da an leƙo mota an ga ba Fulatani, sai a ciro ka a ce mai mota ya wuce, wannan naman daji ne a ban muna. To mun gode ma Allah, kun shugabanninmu, kuna jajircewa domin kwato muna ƴancinmu, domin wannan ƙasar namu ta ci gaba. To muna neman alfarma hawa yau don Allah, irin checking points da ake yi don girman Allah, taimaka mana Fulaninmu, idan an ci maka da laifi mun yi dai maka goji, ko da na kisa ne mun yafe wallahi a yi mishi. Amma in baka da laifi muna roƙo alfarma don girman Allah, a yi mishi adalci, idan an bincika ba a ci maka da laifi ba, kamar yadda aka bar kowa ya wuce kai ma a baka ka wuce.
Sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger, CP Monday Bala Curious, ya nanata cewa babban abin da suke bukata shine haɗin kan jama'a.
Matsalan mu a wannan kasa, matsalan wanda ya fi damuwa kowa shine magana tsaro. Shi yasa da nazo na ce inda zan fara zuwa inda akwai damuwa da yawa, kuma gaskiya damuwa da an fi samu shine wannan bangare. So wannan abin damuwa ne. Amma yadda na ga yadda jama'a suna son magana tsaro, kuma shi kuma yadda shi Ardo Fulani shi ma ya yi magana, na ji daɗi kwarai da gaske. Kowa yana so a maganta damuwa. To a baya da za a yi sai dai mu haɗa kai dukanmu, baya da za mu yi mu kaɗai in ba mu samu goyon bayan ku ba. So ina roke ku dukanku haɗa kai ku ba mu goyon baya.
Ko a kwanakin baya ma ƴan bindigar sun yi kisan gilla ga wani babban basaraki a masarautar Kwantagoran, wato sardaunan Kwantagora Alhaji Bashar Sa'idu na Maska, wanda kuma ɗa ne ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maskan, tare da yin awon gaba da shanunsa. Fata dai Allah ya maido da cikakken zaman lafiya a Najeriya, ta yadda al'ummar ƙasa za su samu walwala. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da gasar na kasansu ta Olympic 2020 da aka gudanar da bikin somawa a sanyin safiyar yau a lokutan Niger, Nigeria a birnin Tokyo na kasar Japan. Daman ga al'ada akan gudanar da wasannin na nakasassu na Olympic biyu bayan wasannin Olympic a kowace shekara hudu zuwa shekara hudu. Kodayake wannan sun zo ne bayan shekaru biyar saboda annobar coronavirus da ta game duniya. Tunda dai tawagar jamhuriyar Niger ta isa a birnin Tokyo domin halartar waɗannan wasannin tare zaton za ta ba mara ɗakunya bayan takwarorinsu da suka halarci wasannin Olympic na 2020 sun dawo gida wayan ba tare da samuwa Niger ɗin tugulla ko guda ba. A wani fanni daban na wasanni, a wasan cika gurbi na teburin ƙwallon ƙafa na kakar bana na Premier League na ƙasar Birtaniya, Leicester United ta sha kashi hannun West Ham a yammacin yinin jiya, inda West Ham ɗin ta karkare ta ita Leicester ɗin da ci 4-1. Yanzu haka dai Leicester tana matsayin ta 12 bayan wasanni biyu da maki 3 kacal, ita ku West Ham tana kan gaba a teburin Premier League na ƙwallon ƙafa na ƙasar Ingila da maki 6 bayan nasarar da ta samu a wasanni biyu da ta yi. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai UEFA, Union European de Football, ta yanke shawarar baiwa kaftan ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Denmark takwicin shugaban wannan hukumar, tare likitocin da suka yi kokarin ceton Christian Eriksen a ranar 12 ga watan Yuni a lokacin da ya yanke jiki ya fadi a Parken Stadium na Copenhagen a lokacin karawa tsakanin Denmark da Finland a wasannin Euro 2020. Shi ko Neymar dan kasar Brazil da ke buga maklub din PSG na kasar Faransa ya bada sunan dan wasan da zai canji Kylian Mbappe in hakan ta yiwu a Paris Saint-Germain PSG, inda ake tunanin club din na Paris zai sayar da dan wasan da ke son ya koma club din Real de Madrid. Ita ko PSG ba za ta so ta yi hasarar sama da euro miliyan 180 da ta sayi dan wasan ba. Shi yasa Neymar ya shawarci magabatan PSG Paris Saint-Germain da su sayo Richarlison dan kasar Brazil da ke bugawa club din Everton na Ingila. A daidai wannan lokacin Radio MRC Sport ya kara da cewa Real de Madrid na jira matsowar rufe lokacin kakar sayan an wasan ƙwallon ƙafa a Turai a bana ne kamin tawa Paris Saint-Germain PSG ta yi mai tsoka na sayan Mbappe, domin ko ajiya club din na PSG ya ce har yanzu banda club guda na ƙasar Ingila da bai bada sunansa ba, ba club din da ya masa tayin sayan Mbappe, musamman ma Real de Madrid har yanzu bata gabatar mata da nata ta yi ba. Haruna Mamman, Bago na birnin Gani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da injiniya mu da wannan darin. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nike cewa a huta lafiya. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.